shaka, kauna haba shaka, nike zandin gabai wa kauna. A halin yanzu kece sauki na, kina rage mini zafi baby na. Dan kece me caja mun batir na, da kalaman ki masu ratsa zuciya ta. Baby na gode, da kulawar da kike bani. Baby na gode, baby na gode, da kulawar da kike bani. Baby na gode, baby na gode, de 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 de. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode. Wayo alana, wayi na batula, sanyi na keji, so kilillebe ni, tabar kona kona. Saba min da hakan baby na. A halin yanzu kece sauki na, kina rage mini zafi baby na. Dan kece me caja mun batir na, da kalaman ki masu ratsa zuciya ta. Baby na gode, da kulawar da kike bani. Baby na gode, baby na gode, da kulawar da kike bani. Baby na gode, baby na gode, de 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 de. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode. Baby na gode. Baby na gode. Baby na gode, de 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 de. Baby na gode.